Allah ya ƙara tabbatar da shi akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kuma mu ma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da abinda malam ya faɗakar da mu. Insha Allah, ba tare da ɓata lokaci ba, malami na gaba da zai zo ya zazzaga muna karatu kamar yadda malami da ya fice bayansa ya zazzago muna karatu, alhamdulillah, shine Sheikh Malam Nasir Muhammad Az-Zandari. Tare da shi akwai Alaramma, ba mu bari ka huta ba, insha Allah za ka dawo domin ƙara ci gaba da wannan daura. Alaramma Sheikh Abbas Abdullah, insha Allah, ba tare da ɓata lokaci ba za su taho. Malam, bismillah.
Kin sarki ya saka mu alaranmu da alkhairi. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladhi khalaqal kainat wa tafaddala alaina bijudihi war rahamat. Huwalladhi arsala rasulahu bil huda wal bayinat wa 'addadahu liman ankara bihi bil mu'jizat. أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka in uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna sake jaddada godiyan mu ga Allah madaukakin sarki, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya kaddara haduwar mu a wannan waje mai albarka, a cikin wannan masallaci mai albarka, a wannan lokaci mai albarka, domin tattaunawa karkashin inuwa ta addini wanda yake mai albarka tare da kuma ƴan uwa masu albarka. Muna fata Allah madaukin sarki ya ƙara sanya albarka a cikin tarurrukan mu da muke domin tafiyar da addinin musulunci. Kafin in shiga kai tsaye cikin maudu'i, muna roƙon Allah madaukin sarki ya saka wa malami na farko Sheikh Suleiman da alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi akan tattaunawa da muhadara da suka gabatar mana. Duk da ƙurarren lokaci bu samu suka shirya ba, amma masha Allah in kashi muhadarar gaskiya, musamman ga wanda yake jin zabarmanci sosai, saboda ni ina dan daukan wasu kalmomi ne ba duka nake ji ba, amma ina gane wasu abubuwa. Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi, ya sa a cikin mizani na hasanatin su. Allah madaukin sarki ya kara wa rayuwarsu albarka, ya kuma yawaita mana irin su a ƙasar mu Niger da kuma ƙasashen musulmai gabaki daya. Maudu'in da zan tattauna, duk da yana da alaka da maudu'in da malam suka tattauna, shine abin da ya shahi tauhidi da dai sauransu. Domin ka san akai magana akan yi ma iyaye biyayya, to duk yana ciki akwai tauhidi a ciki. Shi yasa ma zaka ga Allah madaukin sarki a cikin Alkur'ani mafi yawanci daga yazo yayi magana akan haƙƙin Allah, akan tauhidi, sai kaga yazo da mi da magana akan yi ma iyaye biyayya. Akramakallah Sheikh Al-Ramma, Allah madaukin sarki yace
wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an bil walidaini ihsana.
Muje gaba, Allah yace qul ta'alu atlu ma harrama
rabbukum عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
Kaka gaji Allah madaukin sarki yace wa qada rabbuka alla
ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
Ya isaka Al-Ramma, Allah ya saka da alkhairi. Kaga a wannan ayoyi guda uku da Al-Ramma ya karanto mana, Allah madaukin sarki yana magana akan ku bauta mishi shi kadai, kada ku hada shi da wani wajen bauta. Sannan sai Allah ya kawo kai tsaye bayan wannan magana, sai ya kawo mi abin da ya shahi yi ma iyaye biyayya. Me yasa? Saboda girma da matsayi da falala da iyaye suke da a cikin addinin musulunci. Shi yasa zaka ga akwai tsawatarwa, akwai tsoratarwa da nau'i da alƙawalin azaba ga wanda ya saba ma iyayen shi. Allah kare mu. To ma'ana abin da ya shahi tauhidi, idan aka ce tauhidi, zaka mafi yawanci wannan kalma ta tauhidi ta samo asali ne daga kalma ta wahada, yuwahidu tauhidan. Suka ce wahada yuwahidu tauhidan, ai ma'ana taf'il. To shi yasa zaka kamar irin su kalma ta rabba yurabbi tarbiyatan, kamar irin su kalma ta allama yuallimu ta'liman, duka wazanin su guda ne ala wazin taf'il kenan. To tauhidi, idan aka ce tauhid, shine a lugha malamai suke cewa in aka ce wahada, shine kamar shigar da sanya wani abu ya zamanto shi kadai, kada ka hada shi da wani. Shine wahada, ka sa abu ya zamanto shi kadai. In aka ce maka wannan shi ɗaya ne, shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki da ya tashi yin magana akan cewa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ɗaya ne, bai ce qul huwallahu wahidun ba, a'a, me Allah madaukakin sarki yace
qul huwallahu ahad.
Kaga Allah madaukakin Al-Ramma ci gaba karshen wannan ayoyi,
qul huwallahu ahad,
na'am,
Allahu samad,
na'am,
lam yalid wa lam ولم يكن له كفوا أحد.
كذا الله مدوكين سركيتي قل هو الله أحد. Ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ɗaya ne, shi kadai yake, baya da mi, baya da abokin tarayya, babu na biyun shi, shi ɗaya ne. Shi yasa zaka ji an ce al-ahad, domin idan aka ce wahidun, to as-sani yana zuwa, na uku yana zuwa, na hudu yana zuwa, amma aka ce al-ahad kawai an ce shi ɗaya tilo yake, babu na biyun shi. To kaga wannan shine ake ce ma mi tauhidi. To wannan kalma a larabci kenan, idan aka ce tauhid, shine suke cewa shine abin da ya shi al-ifrad, shine kadaitawa. To wannan a wajen malaman larabci kenan, amma idan ka koma wajen shari'a, zaka ga sun fasara tauhidi da mi shine kadaita Allah madaukakin sarki cikin yi mishi ibada. idan ka takaita fassarar da aka yi, amma za ka ga suna cewa ifradullahi ta'ala fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi, shine kadaita Allah madaukakin sarki cikin abin da ya shahi allantakar Allah, ubangijin tantakar ubangiji kenan, ka kadaita Allah wajen allantakar Allah, ma'ana wajen yin ibada ga Allah. Za mu shi menene ake cewa tauhidul uluhiyya, wannan shine malumai suke cewa tauhidul uluhiyya. Sannan bayan shi shine suke cewa kuma wafi rububiyyatihi, kuma ka kadaita Allah wajen mi, wajen abin da ya shahi ubangijin tantakar ubangiji kenan, shine wajen abin da ya shahi duk wani aiki da Allah madaukakin sarki yayi, duk wata halitta da Allah yake banta da ita. Zamu zo mu ji me ake nihi da tauhidur rububiyya. Sannan kuma ka kadaita Allah fi asma'ihi wa sifatihi, ka kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa. Ma'ana da aka ce tauhidul uluhiyya, me ake nihi da tauhidul uluhiyya, shine suka ce ifradullahi ta'ala fi a'malil 'abdi, shine ka kadaita Allah madaukakin sarki cikin aikin da bawa yake yi. Menene aikin da bawa yake yi? Sallah, ibada kenan, sallah, azumi, zakka, haji, yi ma iyaye biyayya, wannan Allah yake yin su, bawa yake yi. To shine ake cewa tauhidul uluhiyya, ka kadaita Allah shi kadai. Kada ka je za ka yi sallah, ka yi sallah da niyyar wai ka yi dan mutane su gani, kamar yadda za ka ga mutane suke yi. Za ka ga mutum ya zo zai yi sallah la'asar, zai yi sallah magriba, ya yi raka'a ta farko babu kowa a masallaci, ya yi karatun shi a laji manfu kamar yadda suke faɗi, ya yi karatu yadda ya ga dama, kawai ya tashi zai yi raka'a ta biyu sai wasu suka shigo masallaci, sai ya ji motsin wasu sun shigo, sai ka ga malam mutum yana gyara murya yana karatu, dan a ce mi wai ya iya karatu, wannan murya shi mai daɗi ce ko wani abu makamanci haka. Anan kuma akwai wani abu da limamai wani lokaci suke yi, menene shine, zaka ga mutum yana yin sallar asuba, sallar magriba, sallar isha'i, sallar magriba raka'a biyu na farko, sallar isha'i raka'a biyu na farko, sai ka ga mutum yana kyautata qira'a, yana karanta surori masha Allah, amma abin da zai baka mamaki sai in an zo sallar azhur da sallar la'asar, saboda wannan sallolin duka karatu a me ake yi, a boye, ba a bayyana wa mutane su ji. To sai ka ga mutum shafshaf, yanda ka san ba shine in yazo sallar magriba yake yin karatu alhamdulillahi rabbil alamin, kai ka ce su dai su ne a harami, amma in aka zo sallar azhur sai kai tunani wai to ya ne ne yake karatun, wai karatun shaf shaf ne yake karantawa ko ko ya ne ne, wai shin ba shine in yazo sallar magriba yake kyautata karatu ba, shin dama karatun in zaka yi a bayyane ne kake kyautatawa, in zaka boye kuma baka kyautatawa, duka wannan waje guda biyu, in zaka yi a boye zaka kyautata karatu, in zaka yi a bayyane zaka kyautata karatu, wannan haka ne. To kaga anan abinda yasa na kawo wannan magana shine, kaga yana shiga cikin kana yin ibada ne ba dan Allah shi kadai ba, kana yi dan mutane su gani, shi yasa limamai a kiyaye wannan abun bai dace ba. To kaga wannan shine cikin ka kadaita Allah cikin mi, abinda bawa yake yi, duk wata ibada da ka san kai kake yi zaka kadaita Allah, shine tauhidul uluhiyya. Sannan tauhidur rububiyya suka ce shine ifradullahi ta'ala fi a'malil ilah kenan, ko fi a'malir rabb, cikin ayyuka da halittun da Allah yayi. Allah madaukin sarki shi ya halicce mu, za ka kadaita Allah, ba za ka ce Allah shine ya halicci mutane ko ka ce wani wancan shi ma ya halicci mutane, a'a, in kai haka kai shirka kenan. Za ka kadaita Allah cikin abinda Allah shine yake banta da su, halitta, arzutawa, kada ka je wajen wani ka ce wani na ganku ku ne masu kuɗi da Allah ku arzutar da ni, a'a, wannan shirka ne ga Allah, ka hada Allah da wani. Allah ke arzutawa, Allah ke bada ruwa, Allah ke kaza, Allah ke kaza, za ka kadaita Allah, kada ka hada Allah da wani wajen wannan. Sai tauhidul asma'i was sifati shine suke cewa ka kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa. Ma'ana a takaice shine kada ka zo ka sanya ma danka sunan Allah. Kwana biyu da ya gabata ina ga namanta, ina sauraron wani wa'azi na wani malami, Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama, Sheikh Malam Ahmadu da Magaram, Allah ya gafarta mishi. Sai yake ba da labari game da tauhidi, sai ya ba da labarin wata mata, ka san malam mata wani lokaci sai hakuri, yake ba da labarin wata mace, wai an ce mata Allah madaukakin sarki shi ɗaya ne, ba a hada shi da wani wajen abin da ya shahi sunayensa, kawai ita kuma da ta aihu sai su ta sanya ma ɗanta wai sunan shi Allah. wai Allah ya ce bai yiwa a samu wani hal ta'lamu lahu saniya
as-samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati ta'lamu lahu saniya.
Kaga Allah madaukin sarki karshen ayar Allah madaukin sarki yake cewa shin ka san wani wanda yake da suna irin na Allah wai da aka wada ka sai tace to gashi danta shi ma sunan shi Allah. Sai malamin ya bada labari duk da ban san kissar ba ya take amma shi yana bada labari ne. Sai yace sai Allah madaukin sarki ya safkar da wuta ta toye wannan yaron. Sai Allah yace to ina dan yake ina Allah da kuka ce Allah wuta tana toya shi bai yiwa Allah wuta ta toya shi a takaice kenan bai yiwa ka sa ma danka sunan Allah Ar-Rahman bai yiwa ka sa ma danka Ar-Rahman in kai haka ka hada Allah da wani bai yiwa ka sa ma danka Ar-Rahim bai yiwa ka sa ma danka Al-Ghaffar shi yasa ma zaka ji ana cewa Abdullah Abdurrahman Abdurrahim ma'ana bawan Allah bawan Allah bawan Allah me yasa saboda Allah sunan shi shi kadai ne yake banta da wannan sunan to wannan shine wajen sunayen Allah sannan sai wajen sifofin da Allah ya siffanta da su shi ma ba zaka taba hada Allah da wani wajen sifofin sa ba amma anan akwai wasu sifati inda zaka ga Allah madaukin sarki ya gaya ma ya sa wasu daga cikin bayi suna da irin wannan sifofin amma ya bambanta da na bayin domin Allah madaukakin sarki shi Allah ne yana da sifofi nashi irin nashi wanda ya dace da shi mu ba mu sani ba sannan bawa yana da sifa irin tashi wadda ta tashi wadda ta dace da shi domin Allah madaukakin sarki shine Ar-Rahim mai jin kan bayi mai tausayin bayi amma kuma Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Ar-Rahim ne laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim.
Kaga Allah madaukin sarki yace laqad ja'akum tabbas lalle haqiqa ya zo muku min anfusikum daga cikinku rasulun manzo ya zo muku azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Kaga Allah madaukin sarki yace shi wannan manzon shi wannan annabin game da mu'minai raufun mai tausayin su ne rahimun kuma mai jin kansu ne bayan Allah shine Ar-Rahim. Kaga wannan jin kai irin na dan adam kenan domin zaka ga akwai tausayi tsakanin ɗan adam da ɗan adam ka dauki tsakanin mahaifiya da ɗanta mahaifiya da diyarta zaka wani irin tausayi ne ke ciki tausayi ne mai karfi amma kuma sai Allah madaukin sarki yace ni kaga wannan tausayi ne irin na ɗan adam amma Allah madaukin sarki shi tausayin shi karshe ne domin ɗan adam zaka iya tausaya ma mutum sai ta bayyana a gare ka ashe mutumin banza ne tausayin nan zaka ci gaba da tausaya mishi ba zaka ci gaba da tausaya mishi ba ko kuma zai yi maka wani abu ya bata maka rai sai kaga ka cire tausayin shi daga cikin zuciyarka to amma Allah madaukakin sarki zaka hada shi da wani wajen bauta amma iya cikin tausayin ka a koda yaushe zaka tuba ya ce ya yafe maka ya tausaya maka tausayin Allah daban ne cikakke ne na bayi kuma yana da nakasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kai rahamar Allah tausayin Allah guda 100 ita ce aka dauko kashi daya aka naso ta duniya aka raba mahaluttun duniya gabaki ɗaya shi yasa zaka wani yana tausaya ma wani mahaifiya tana tausaya ma danta duk a cikin tausayin nan ne na wajen Allah guda daya a wajen Allah sura tausayi kusan 101 kenan to wai wannan ɗayan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duka al'umma ba za su iya cinye wannan gudan ba to kaga kenan wannan yake nuna maka cewa mi tausayi na Allah daban ne haka zalika zaka ga Allah madaukin sarki ya siffanta da ji ɗan adam kuma suna ji anan zaka ga wasu wa'inda suke wasu gigitattu zaka ga suna cewa wai idan mutun yace wai Allah madaukakin sarki yana ji wai sai su ce wai ya kamanta Allah da mutum a'a shi da ya hada hakan shine ya kamanta Allah da mutum domin ɗan adam yana ji zomo yana ji ko baya ji to dan Allah in nace zomo yana ji cha ne kunnan zomo iri ɗaya ne da naka Me yasa kai da aka ce zomo yana ji baka ce an kamanta ka da zomo ba sai kawai dan an ce Allah yana ji kuma shi Allah shi ya fada da kansa kadiba kaga suratul mujadala farkon suran mi Allah yace
laqad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah
karshen ayar alarum
Allahu yasma'u tahawurakuma
inna Allaha
sami'un basir
kaga Allah madaukakin sarki yace inna Allaha sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai yawan ji ne sami'un mai ji kadiba kaga aka kawo shi da siga ta mubalagha sami'un mai ji ne jin Allah ba iri ɗaya ne da naka ba wannan ayar da ta safka wata tazo take yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koken mijinta abinda ya faru amma Aisha radiyallahu anha tace da ita wannan matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bakin kofar ɗakin ta ita tana cikin ɗaki bata ji abinda suke tattaunawa ba tace abin mamaki sai ga Allah ya sabkar da aya qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah yace tabbas haqiqa Allah ya ji maganar da wannan take ga ma sai Aisha tace kadiba kaga ita tana kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan matar bata ji ba amma saboda jin Allah daban yake da naka daban yake da na ɗan adam Allah yace ya ji wannan magana shi yasa in ka shiga karkashin kasa ka boye ko kika dauki portable kina boye ma iyayenki kina apel kuskus Allah yana ji abin da kike hodi dan kin boye ma iyayenki sune ba su ji amma Allah madaukakin sarki yana ji shi yasa wani
منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
جزاكم الله خيرا كاجا الله مرو كين سركي أنا يبين دو قداني كبوي دكا كبوي كويدة دركو كويدة ساي دوان دكوكي الله يناجي to wani bawan Allah yake ba mu labari wani malami yake cewa akwai wata mata ta zo ta same shi tace diyarta bata da lahiya wai aljanu sun kama ta na ta ba da wannan labari wai aljanu sun kama ta aka ce me yasa tace ai wallahi kullum da daddare sai tsakiyar dare yayi sai aljanu suke tashi sai ka ji ta ita kadai tana magana tana tace kawai aljanu ne suka shaye ta sai malam yace a yace kidiba da kyau ba aljanu bane me yasa aljanin sai a wannan lokacin suke tashi da daddare ke dai ki ƙara bincike kawai wata ran sai ta fara tace aljanu sun motso tana kawai sai ta tashi ta shiga daki sai ta ga ashe tana apel ne ta like kanta da borgo dan ma ka ga haske da daddare a dan ga haske wai apel take da wani kawai sai ta zo ta shanye borgon sai ga salula a kunnanta wai ashe in yace kaza kaza in ta yarda tace in yace kaza kaza in bata yarda tace wai ba ta magana dan kai iyaye su gane to wannan da kin yi magana da biki ba da kin boye shi Allah madaukakin sarki yana ji wannan yake nuna Allah madaukakin sarki ya sifofin shi daban suke da na ɗan adam ba a hada su to wannan shine tauhidi a takaice to idan aka ce tauhidi zaka ga shi wannan tauhidin mafi yawanci mutane ba su san wai ashe wannan tauhidin haƙƙi ne da Allah ya dora a kansu dole su yi ni dole su sabke shi in ba su sabke shi ba sai an hukumta su sai an musu azaba a ranar tashi alkiyama kada ka je ko ina hadithin Mu'adh dan Jabal Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari Mu'adh dan Jabal yake cewa ya kasance a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saman jaki sun hau saman jaki manzo Allah ya goye shi a baya kamar wai mu kwatanta mu yanzu mu ce manzo Allah ya goye shi a moto ba wai dan motan bane ba ya goyi Mu'adh dan Jabal a bayan jaki kadiba kaga tawadu da kaskantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba amma yana daukan wani ya goye shi a baya amma mu a yanzu ha shugaba sai dai ya koma baya wani ya zo ya tuka shi shugaba sai dai ya koma gida ya zauna cikin ɗakin shi da kaza da kaza mai mushi aiki ko mai mushi kaza yana wulakanta shi ba daidai ne ba wannan bai kamata irin wannan abubuwan da muke ba shi yasa aka samu wani bawan Allah da yayi maganin mai gidan shi shine mai gidan shi kullum yana ci mishi mutunci shi shofar ne kullum yana ci mishi mutunci kai kaza kai kaza kai kaza kawai ya kyale shi yana jin ba dadi yana jin haushi kawai wata ran sai da aka shiga daji shi kuma mai gida ashe kawai girma ne ba iya mota ba ba iya tuki ba sai da aka shiga daji sai ya ce yanzu zai rama sai ya sabka kawai ya tsaya da mota ya sabka mai gidan yayi to ya ce lahiya ya ce wallahi nayi yajin aiki na bar aiki na kuma ka rasa inda zaka bar aiki sai ya ce wallahi ya bar aiki ya wuta ya tayi shi ya bar mai gidan anan kaga yanzu sai ya yanzu ne zai san muhimmancin shi to ka diba kaga Mu'adh ibn Jabal ya ce manzo Allah ya goye shi a baya suna ta ya sai manzo Allah ya tambaye shi ya ce ya Mu'adh atadri ma haqqu Allahi 'ala al-'ibad shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi wama haqqul 'ibadi 'ala Allah kuma menene haƙƙin bayi akan Allah Mu'adh ibn Jabal sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa kadai suka sani kaga wannan tarbiyya ce da manzo Allah ya bayar wa sahabbansa mu yanzu za a zo a tambaye ka billahi lazi kawai dan kana sa hula kana zuwa dan makaranta baka san abu ba za a tambaye ka eh wallahi haka ne ai kaza 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 ne kai kuma ƙarya kake baka sani ba ka diba ka ga sahabban manzo Allah yake tambaye shi yace bai sani ba Allah da manzansa kadai suka sani ba wai abun kumiya bane dan an tambaye ka kace baka sani ba Imam Malik an zo an mushi tambaya har guda 40 a majalisi duk tambayoyin nan guda 40 yace bai sani ba kwara uku kadai ya bada amsa sai wani ya tashi ya ce kai kamar kai ya Imam Malik babban malami a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina amma tambaya ka ce baka sani ba yace eh ban sani ba nace ban sani ba kaje in ka aihi ayya ka ga ya musu in tambaye Imam Malik yace bai sani ba kace ayyan ka su ma su ga ma ayyan su in an tambaye Imam Malik wata ran yace bai sani ba su ma su ga mu su ma yace har duniya ta tashi me yasa saboda yana tsoron yayi ƙarya ba wai abun kumiya bane ba an tambaye ka baka sani ba sai manzo Allah ya ce ma Mu'adh amma haqqullahi 'ala al-'ibad kadai abinda ake ce ma kaga haƙƙin Allah akan bayinsa an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a shine su bauta mishi shi kadai kada su hada shi wani wajen mai bauta anan ana magana kan bauta duk wani abu na ibada duk abin da ka san ibada ne ba a yi ma shehu ba a yi ma kawane ba a yi ma iyaye ba a yi ma yaya ba a yi ma kaza ba a yi ma abokai ba a zuwa makaranta saboda kawayenki suna zuwa a'a baki zuwa makaranta saboda kawayenki suna zuwa kai ma baka zuwa makaranta saboda abokanka suna zuwa a'a ana zuwa ne dan Allah ana zuwa ayi sallah ba dan baba ba ake zuwa ayi sallah dan wa ake sallah dan Allah zaka ga wani baya zuwa masallaci sai in baban shi yana nan in baban shi baya nan shikenan shi da masallaci ba ta yin sallah sai in mummata tana nan in mummata ba ta nan ba ta yin sallah ba ruwanta da sallah a'a ba su kike ma ba Allah kike ma ba su kake ma ba Allah kake ma shi yasa ba a wani ba a yin wai ibada saboda wani a'a Allah ake ma shi yasa iya daga cikin abin da iyaye wani lokaci ake kuskure wajen baiwa yaya tarbiyya shine duk wani abu na ibada in ka zo ka gaya ma yayanka ba wai kai suke ma ba kai uban a'a Allah ne suke ma kai ma kana zuwa masallaci kana bauta ma Allah ne Allah da ya halicce ku da kai da su yayan to saboda haka irin haka ya kamata a ringa sa ma yaya su ji tsoron Allah su ringa bauta ma Allah shi kadai ba wai sai in kai kana nan ko kuma ke mahaifiye su kina nan ba Allah madaukin sarki ya kama mana kaga Mu'adh manzo Allah ya gaya mishi cewa haƙƙin Allah ne akan bayi su bauta mishi shi kadai kamar yanda shi Allah da kanshi ya wadi a cikin suratul Zariyat
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
Allah madaukin sarki yace bu mu halicci ɗan jinsi na aljani da jinsi na mutum ba face dan su bauta mana malamai suka ce ai illa liwahidun dan su kadaita Allah wajen bauta kaga wannan shine haƙƙin Allah akan bayi amma sai manzo Allah ya ce wama haqqul ibadi ala Allah amma kaga haƙƙin bayi akan Allah kadiba kaga ba wai dan mu bayi mun isa wai Allah ya dauki haƙƙi ya dora akan shi wai haƙƙin mu ne ba a'a kawai ganin damar Allah ne da tausayin sa sai ya ce amma shi Allah haƙƙin bayi akan Allah ma'ana Allah da ya ga dama zai ma bayi shine Allah yu'azziba ba zai yi ma wani azaba ba wane kenan man la yushrik bihi shay'a wanda bai hada shi da wani wajen bauta ba ashe kaga idan kai tauhidi a duniya to ranar tashi alkiyama ina zaka tai billahi lazi aljanna zaka shiga direct duk abinda kai amma an baka yi tauhidi a duniya ba ranar tashi alkiyama akwai matsala Allah madaukin sarki mi yace inna allaha la yaghfiru
inna allaha la yaghfiru an yushrik ذلك لمن يشاء
جزاكم الله خيرا
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
الله مدوكاكين سركي يتي للي الله مدوكاكين سركي بايا غافر تام دوان دي مش شركة ما أنا حي مت أكن ونن شركة دان كاتو بكا هنك مت با مسألة amma in ka yarda mutuwa ta dauke ka kana kan shirka to Allah ya ce ba zai taba gafarta maka ba amma Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika duna shirki duk wanda ya mutu yana laifi wanda ba shirka ba to Allah yana iya gafarta mishi amma kan mutun ya ce dan ina zuwa ina dan sako na kadan kadan da sauransu bari in ci gaba Allah sai ya ce kuma liman ya sha'u ba kowa ne ake gafarta mu ba ga wanda Allah ya ga dama dan kan mutun ya je ya shanta kai ya ce ai shikenan Allah ya ce in dai ba shirka ne ba zai gafarta mu Allah ya ce liman ya sha'u yana gafarta mu wanda ya ga dama ne wannan yake nuna ashe ba kowa za a gafarta mu ba kuma kai baka da tabbas bu kuyi sinyan kontara da Allah kan cewa zai gafarta maka
qala al ghaiba amittakhadha inda ar-rahmani ahada
kaga Allah madaukin sai yake cin wai kun riki alƙawari ne da Allah akan cewa ba zai muku azaba ba ko akan cewa zai gafarta muku wani abu magamanci haka ba ku riki alƙawari da Allah ba kawai wanda Allah ya ga dama ne zai ce kai je kana gafarta maka anan akwai wasu masu fakewa su masu gigitattu sai su fake da irin wannan ayoyin su ce to kaga Allah yana zalunci kenan sai gafarta mu wannan yaki gafarta mu wannan anan sai ka ba su amsa a hankalce sai ka ce kai ne yanzu ba in azumi ya huce ba mutane ana ta kokarin a turke raguna wasu tun yanzu ma ko shehi sai ka sai raguna guda uku ka ci da su kawai ran sallah sai ka ce wa'ancan guda biyu a kawo su kai a yanka su a wancan guda a bar shi shin ka zalunce su ne raguna ba naka bane ma za a ce ka zalunci wanda ka yanka ne baka zalunci wancan ba kaga wannan a hankalce kawai zaka bashi amsa ba sai ka tsaya kana ba kanka wahala ba babu wani zalunci dama Allah madaukakin sarki shi ya halice mu kuma Allah madaukakin sarki ya riga da ya rubuta cewa duk wanda zai shiga wuta tun yana cikin jikin mahaifiyar shi ka koma cikin 40 nan nauyi kaka je nesa Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari Allah madaukakin sarki yana tattara halittun bayin sa tun suna cikin mahaifiyar su kwana 40 manzo Allah ya ce dan adam yake yi a dugun maniyi sannan sai ya juya ya koma jini kwatankwacin kwana 40 sannan kuma daga jini sai ya koma tsoka kwatankwacin kwana 40 zaka ga kwana 40 so uku zai baka wata hudu da wannan malamai suka ce saboda hadisin ya ci gaba manzo Allah ya ce thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruh za a turo malaika ya busa mishi rai to anan malamai suka ce duk cikin da ya kai wata hudu aka je aka zubda shi an yi kisa me yasa saboda an busa mishi rai a wannan lokacin an yi kisa to shi yasa sai an kiyaye irin wannan kaga manzo Allah ya ce anan za a umarci malaika ya zo ya yi mi ya busa mishi rai sai manzo Allah ya ce za a umarce shi da rubuta abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi zai rubuta arzikin sa wani in ya shigo duniya an haife shi zai zama miliardare zai samu jika zai samu miliyan kaza miliyar kaza zai kashe a duniya jika 100 kadai zai iya samu a duniya kuma billahi lazi ba zai iya samu gaba da ita ba da ya samu shikenan saboda haka Allah ya rubuta bi katbi rizqihi wa ajalihi sannan kuma za a rubuta mi ajalin sa in yazo duniya kawai lunhashi biyu kadai zai yi a duniya Allah zai amshi ran shi nawa ne suka zo ma duniya suna yin ihun nan jariri sai kaga ya mutu wani a shekara 10 shekara 20 shekara 30 wani sai yayi shekara 100 da kaza 100 da kaza duka tun mutun yana cikin jiki ake rubuta sannan kuma za a rubuta wa amalihi za a rubuta aikin sa mi zai yi a duniya shin zai je makaranta zai zamanto alramma kamar sheikh zai zamanto malami kamar malamai zai zamanto dan duniya ne kamar irin su wizi da sauransu da sa'a wizo da sauransu koko zai zamanto mutumin kwarai ne irin su Muhammad irin su Ibrahim da kashi irin wannan sunan ai kai ka san insha Allah in dai ba kawai sunan an sa mishi ne shi kuma kin baya da irin wannan dabi'a da kashi su Aisha su Khadija zaka ji duka abun da yake mutanen kirki ne me yasa saboda waɗanda suka aka ji sunan daga gare su mutanen kore ne sai dai in su suka fandare sannan kuma Allah manzo Allah yace za a rubuta wa shaqiyun aw sa'id za a rubuta shin shaqiyi ne ma'ana dan wuta kenan aw sa'idun ko kuma dan aljanna ne duk wannan tun mutun yana cikin ciki za a rubuta shi yasa zaka ga idan mutun an aife shi ya zo sai kaga mutum masha Allah yana burge kowa saboda mutumin kware ne yana ibada yana zuwa makaranta yana zuwa makaranta ko kuma bu kusan ashe Allah ya rubuta dan wuta ne ba can sai sora shekara 10 shekara 5 ya mutu kawai sai kaga ya zama wizi wizi ya zama wani messi messi shikenan sai ba makaranta ba kaza ya rena uwayen shi yayi kaza yayi kaza sai kaga kawai lokaci kadan ya fandare wannan abin da yayi a baya duk ya goge su domin manzon Allah yace ana tada mutum akan abin da ya mutu akan shi ne duk wannan abin da kai a baya yanzu da kazo karshe ashe dama Allah ya rubuta kai dan wuta ne baka sani ba shi yasa sai kaga mutum gashi mutumin kware amma daga karshe sai kaga ya zama mutumin banza to wannan yake nuna fayasbiqu alaihi alkitab kamar yanda manzon Allah ya hudi sallallahu alaihi wasallam littafin shi zai rinjaye shi ma'ana abin da aka rubuta cewa shi dan wuta ne sai kaga yana aikatawa zaka ga wani mutumin banza ne duk an tsane shi a unguwa kai dan iska ne kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne can sai ya kusa mutuwa sai kaga Allah ya shirye shi saboda dama Allah ya rubuta mutumin kwarai ne dan aljanna ne sai kaga ya shiru masallaci yana zuwa sora minti 30 ayi sallah ya tayi ya share masallaci ya sa turare yayi kiran sallah yayi kaza yayi ma iyayen shi biyayya yayi kaza sai kaga ya shiryu Allah ya shiryar da shi sai kaga ya mutu kuma ya shiga aljanna to shi yasa in kaga mutum akan hanyar kwarai zaka roki Allah Allah ka tabbatar da shi har mutuwar shi in kaga mutum akan hanyar banza kakka zarge shi kakka yi ta mishi kaza kaza a'a ka mishi wa'azi sannan kuma ka ringa addu'a Allah ya shirye shi domin baka san ya karshen shi zai kasance ba kakka ci mutuncin shi domin yana iya zamantowa mutumin kwarai sayyidina Umar kafin ya musulunta ya yake mushri shi ma ya an dan taba wasu abubuwa an sha giya an yi kaza da sauransu an bauta ma gumakai amma suka musulunta suka zama mutanen kwarai suka zamanto daga cikin wanda suka fi kowa falala a duniya sahabban manzon Allah kai a cikin sahabban ma sayyidina Umar yana daga cikin wanda suka fi ko mutum goma da suka fi kowa falala al-hasharatu al-mubashshiruna lahum bil janna wanda tun suna da rai Allah ya ce ku ɗan aljanna ne wa'innan Allah madaukin sarki ya ce ku ɗan aljanna ne tun suna da rai sayyidina Umar yana daga ciki sannan bayan su cikin mutum goma Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambata wasu daga cikin wannan goman wasu guda hudu sayyidina Umar yana daga cikin su kuma wanda sun fi kowa falala su ne mai khulafa'ur rashidun su ne halifofin manzan Allah masu shiryarwa to kaga wa'innan duk abubuwa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ashe mutum tun iya cikin mahaifiyar shi ake ne ake rubuta wannan abubuwa to wannan abin da ya shahi ibada kenan ka kadaita Allah to shi tauhidi bayan mun san cewa haƙƙi ne na Allah akan mu dole mu sarke shi to akwai wasu abubuwa da za mu samu daga ciki su ne ake cewa samarat kamar yanzu mutum ya je ya shifka ba nan a gida ta hito ta yi ɗiya ɗiyan su nuna za ka ga ya ciro yana jin daɗi to wannan shi ne ake ce ma samarat kayan jin daɗi ma'ana roman da za ka samu idan ka yi tauhidi me zaka samu in kai tauhidi zaka samu wasu abubuwa kamar haka wanda na dan rubuta wasu daga ciki abu na farko shine shi tauhidi daga cikin roman da ake samu shine yana tabbatar da ayi ma Allah bauta shi kadai kada a hada shi da wani wajen bauta shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina
lahu الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة
Allah madaukakin sarki yace wa ma umiru ba umarce su ba wato ma'ana bayin Allah illa liya'budullaha fati kadai su bauta ma Allah shi kadai kada su hada shi da wani wajen bauta mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake addini ga Allah madaukakin sarki suna masu tsarkake addini kenan me yasa saboda Allah madaukakin sarki shi kadai ake bauta ma ba a hada shi da wani to kaga wannan yake tabbatar da cewa mi duk wanda ya riki tauhidi to zai tabbatar da ya bauta ma Allah shi kadai bai bauta ma wani ba kaga a karkashin wannan ayar zamu samu abin da yake kadaita Allah cikin bauta sannan zamu samu fa'idar cewa tsantsantar da bauta ga Allah ma'ana kai bauta da gaske dan Allah ba dan wani ba ka san akwai masu tsoro in an zo wajen bauta domin a da an yi zamanin da wasu za su zo su tsoratar da kai su ce billahi lazi ni ka taba ni musamman irin wuraren mu na can gabas gabas da magaram da sauransu zaka ga ana ma mutum barazana wai ni ka taba to ka jira kaga abin da zai faru tabbas wanda akwai wanda suke da irin wannan sihirin da suke yi dan an taba ba mu labarin wani bawan Allah wai yana cikin dush yana hutsari kawai sai wani malami ya zo hucewa wai sai ya ji muryar malam sai ya ce malam muna ta hutsari sai malam ya ce ai tai billahi lazi hutsarin da yake tsayawa kenan yayi tai yayi tai malam sai da aka tai aka ba malam hakuri to kaga wannan zaka ce sihiri ne kai tsaye
sihiri ne
to da irin wannan abubuwan ake tsoratar da mutane wai sai a tsoratar da kai kai kuma sai ka ce kai ka kai wallahi malam wane ya ce ho wallahi sai ya murka za sai ka kasa kwana ka tabe ka bar Allah ba abinda zai iya samun ka sai abinda Allah ya rubuta duk abinda kaga ya same ka wallahi Allah ne ya rubuta kuma wani mutum bai isa ya cutar da kai ba sai abinda Allah ya rubuta sai abinda Allah ya kaddara
kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ana Allah falyatawakkal
al-mutawakkilun
wa ala Allah falyatawakkal al-mutawakkilun
jazakumullahu khairan kaga Allah madaukin sarki yace kullay yusibana kace babu wani abu da ya isa ya same mu lan ba zai taba samu mu babu wani abu da zai taba samu mu har abada illa ma kataballahu lana sai abinda Allah ya rubuta gare mu duk abinda kaga ya same mu wallahi Allah ne ya rubuta duk abinda kaga bai same ka ba Allah bai kaddara zai same ka ba shi yasa ka kwantar da hankalinka dan wani kawai ya ce billahi ni kika taba billahi lazi ki kiyaye ki kwancin ki ki barcin ki lahiya lau matukar kin yi azkar kin yi addu'o'i da zaki kwanta ba abinda ya same ki ka kwantar da hankalinka da wani ya yi maka barazana kanka tada hankali ba abinda zai samu mutum sai abinda Allah ya rubuta akan sai abinda Allah ya kaddara to kaga za mu samu tsantsantar da bauta ga Allah duk wanda yake tsoratar da kai wallahi kai kamar baka ji shi ba don ba abinda ya isa ya maka duk abinda kaga ya same ka Allah madaukakin sarki ne sannan abu na gaba za mu fahimci cewa lalle ana kore shirka ba a yarda da ka hada Allah da wani wajen bauta ba shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki yace ku diba ku ji tsoratarwar da Allah yayi babu wani abin da yake tsoro yake da tsoratarwa kamar wannan saboda Allah madaukakin sarki da yazo magana akan abin da ya shahi shirka a ƙarshen ayar da Allah madaukakin sarki yace laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam
alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
ومأواه
النار
وما
للظالمين من أنصار
kin sarki ya saka da alkhairi al-ramma kaga wannan babu wani tsoratarwa da yake tada ma mutum hankali kamar wannan Allah madaukakin sarki shi ya halicci wuta shi ya halicci aljanna amma Allah yace innahu man yushrik billah innahu lalle yanda lamarin yake man yushrik billah duk wanda yayi ma Allah shirka duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta kamar yanda muka ambata duk abin da ya shafi ibada da muke yi duk abin da ya shafi halittun da Allah yayi duk abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah mutum ya dauka ya hada Allah da wani Allah yace faqad haramallahu alaihi aljanna kadiba kaga Allah yace faqad ya kawo fa'un domin fa'un suka ce tana mi yufidu ta'qib tana nuna ana yin abu da gaugawa duk wanda ya shirka to fa an riga an kare faqad kuma aka kawo taukidi qad lalle tabbas haramallahu alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna dan me muke bauta dan mu shiga aljanna in mun mutu to Allah yace in kai shirka babu kai babu aljanna har abada in haka mutu akan ta amma in kana shirka a da ka tuba babu matsala ka tuba amma in baka tuba ba har mutuwa ta dauke ka wallahi babu kai babu aljanna aljanna tayi gabas mun yi gabas insha Allah mun shiga aljanna kai kuma kai yamma can shi yasa wallahi hatsarin shirka kenan kuma wai ka diba kaga wai da Allah a ranar tashi alkiyama gida nawa ne adakwai gida biyu ne daga wuta sai aljanna
fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir
kaga Allah madaukin sarki yace wata jama'ar tana cikin aljanna wata jama'a kuma tana cikin wuta insha Allah mu muna cikin aljanna to wannan gidajen su biyu ne wa'inda ake dora su ma kamar yanda ake cewa a tozan la'arafi su ma dai daga karshe za su shiga aljanna su ne wanda zunubin su da ladan su yazo daidai to za a dora su tsakiya aljanna da wuta yau su kalli aljanna su kalle mu insha Allah muna jin dadi suna farin ciki dama Allah ya sa mu gobe a ce ku juya sai a maida su su ringa kallon yan wuta wa'incan suna ta kallon su suna inna lillahi ya Allah ka kare mu daga wannan domin ana musu azaba to wannan gidajen guda biyu ne Allah madaukin sarki yace an haramta wa mutum aljanna dan Allah idan Allah ya tsaya daga nan mun fahimci inda mutumin zai ta yi mai shirka wuta zai ta amma kuma sai Allah yace wa ma'awahu na wai dan Allah ya tabbatar maka da wutan zaka ta yi anan wai in aka wadi irin wannan ayoyin sai a ce an kai mutum wuta a'a ba wai ta muka kai ka ta yi wuta ba a'a ta Allah ta yi duk wanda ya aikin bai ce kai ba Idrisa kake ko Hashimu kake kowa kake a'a Allah bai amsa suna ba shi yasa suke cewa mi al-ibratu bi umumul lafzi la bi khususis sabab ba in an kawo bi umumul lafzi wannan kaida eske tana hawa nan
al-hukmu al-mufrad
kaga Allah madaukin sarki anan sai ya tabbatar mana da mutum wuta zai tafi ba wai kai aka ce ba duk wanda ya aikin irin shi duk wanda ya shirka aka ce hori ne ya shirka ko baki ne in ma akwai masara mutum masara in shi ma ya shirka da tahiya zai ya mutu akan shirkan in mace ce in namiji ne in tsoho ne ko kuma matashi ne duka Allah madaukin sarki tayi kawai wanda ya shirka kaga ba wai ta muka ba ta akai kai dan wuta bane ba a'a Allah tayi wanda ya shirkan kuma shirka wanda ya mutu akanta ba wai wanda bai mutu akanta ba wanda ya tuba Allah yana amsa tuban shi wanda ya tuba mai kyau lahiyayya Allah yana amsa tuban shi Allah madaukin sarki baya saba alƙawarin da yi duk wanda ya mutu yana shirka amma sai Allah ya ce mi wa ma'awahu na Allah ya tanadar mushi wuta a ƙarshen ayar kuma sai Allah yayi kuma wata magana Allah ya ce wa mali zalimin min ansar ma'ana wa'inda suke azzalumai basu da mai taimakon su menene basu da mai taimako a ranar tashi alkiyama su wane ne azzalumai ashe su ne wanda za su shiga mi za su shiga wuta su ne azzalumai duk wanda ya shiga wuta wallahi ya zalunci kanshi ba Allah ya zalunce shi ba shi ya zalunci kanshi duk wanda ka gani a wuta wallahi shine ya zalunci kanshi duk wanda kaga a aljanna Allah madaukin sarki ya taimake shi da taimakon Allah sannan da ibadar da yayi sai Allah ya ji tausayin shi kai shi aljanna amma duk wanda ka gani a wuta shi yasa aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata dukkan al'umma ta manzon Allah ya ce za su shiga aljanna wai da aka ce dukkan kowa sai manzon Allah ya ce illa man aba sai wanda yake shiga aljanna sai sahabbai suka ce kila wa man ya aba ya rasulullah haba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna akwai dadi akwai kaza akwai morewa akwai kaza ya wa zai ki shiga aljanna sai manzon Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mini biyayya manzon Allah ya ce i kaza kace nayi manzon Allah ya ce i kaza kace nayi ka sa tufafi kaza nace nayi kace kai manzon Allah ya ce ki sanya tufafi kaza kika ce kin manzo Allah ya ce kada kai kaza kaki manzo Allah ya ce kada kiyi kaza kika ki manzo Allah ya ce to duk wanda yayi haka ya shiga aljanna manzo Allah ya ce amma wa man asani duk wanda ya saba mini nace yayi yaki nace kai yayi manzo Allah ya ce faqad aba hakika ya ki shiga aljanna wanda ya ki shiga aljanna ina zai tai wuta Allah karim shi yasa ake tsanantawa game da shirka lokaci ya tafi amma zan yi kokari in zano wasu nau'i na shirka saboda mutane su shiga taitayin su idan aka ce shirka ka san wani wayin aka ce shirka shi yana magana sai mutun ya tahi yayi tsahi yayi kaza shirko suna nau'in shirka kala kala ne duk wanda yazo yayyanka dan wani Allah ba dan Allah ba yayi shirka ga Allah me yasa saboda nan idan ana magana akan tauhidi da shirka wallahi tallahi abu ne mai girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mutane guda biyu kadiba kaga wannan hadisi wannan atharkin mu saurara mu ji zai sa mu munsu akan shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane guda biyu ne ɗaya ya shiga aljanna ɗaya ya shiga wuta saboda mi ɗaya ya shiga aljanna manzo Allah yace saboda kuda me ake ce ma kuda da zabarmanci amni to saboda kuda ya shiga aljanna saboda kuda kuma shi ɗayan ya shiga mi ya shiga wuta wani sai ya ce to ya ne akai wasu mutane ne guda biyu matasa sun zo hucewa ta wani gari sai aka ce ai ba wanda zai huce ta wannan garin akwai wani gumki sai ya mishi yanka zai huce dan Allah wa ake mai yanka Allah kadai ake mai yanka dan baka mishi yanka ba sai dai a kashe ka sai suka ce mu baki ne matafiya ne bamu da komi barantana mu yanka ya zame aka ce ai ko kuda kuna iya kashewa kawai sai guda ya buge kuda ya cire mishi kai sai aka bar shi ya huce saboda ya yanka kuda ya yanka ma wani kuda shi kuma Allah kadai ake mai yanka shi yasa zaka ga yanka da aka zo in za a yanka ma daga cikin ladubban yanka zaka yanka ka ce mi bismillahi ma'ana da sunan Allah azbahu nike wannan yankan nawa ba wai dan wani bakato ko wani abu makamancin haka a dan Allah shi kuma guda yace billahi allazi la ilaha illa huwa babu wanda zai iya mai yanka nan aka dauki takobi aka sare mishi kai manzo Allah yace wanda aka kashe kin nan saboda ya ki yanka kuda ya shiga aljanna me yasa saboda ya mutu akan tauhidi wanda ko ya kashe kudan nan shi kuma ya shiga wuta me yasa saboda ya yi shirka ga Allah shi yasa yanka domin wani zaka ga wata za ta tai wajen boka boka ya ce mata sai ta kawo kaza sai ta kawo baka kaza kazan da babu hori ko da ya shiginta sai a dan yi dubara sai a dan kewaya sai a kira wani a unguwa wai dan ka a gane a ce ka tai ka sayo min kaza 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 ka tabbata ba ta da hori ko guda saboda tana so ta mallake miji ko nan makamancin haka ta zamanto duk abin da tace shikenan sami'tu yace sami'tu wa atatu ai ranke dade dai abin da kika ce ai magana ki shikenan babu abin da zai to wannan shirka ga Allah madaukin sarki ne bayan shi akwai abin da ya shafi shirka shine kamar abin da na ambata mutun ya tai wajen boka musamman kuma ya gaskata abin da bokan ya gaya mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tai wajen boka wai kadiba kaga manzo Allah ya ce wanda ya tahi wajen boka da malamin tsugu domin duk guda ne jayyid barma an fara ce ma malamin ban fasa ce ma malamin tsugu duk wanda wajen boka da dan tsugu domin kace mishi malami ai ka dan ma mutunta shi eh dan mutane su gane dai zaka yi suna ce ai malamin tsugu wallahi malamin nan aikin shi kamar yanka wuka ha duk wanda ya tahi manzo Allah ya ce za a ba za a karbi sallar shi ta kwana 40 ba sai mutun yayi kwana 40 yana salla Allah baya karba kuma in ka ki yin sallar kuma Allah yayi maka azaba subhanallah wani irin matsala ce wannan to wanda yayi shi muni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tai wajen bokan sai kuma ya gaskata abinda bokan ya gaya mishi ha kana wajen aiki ne sai aka kore ka da wajen aiki dama na sani wallahi dama abokin aikin nan nawa yana mun wani kallo ka san irin wannan mata ne suka fi shahara da wannan dama naga tana mun wani kallo wallahi ita ce wallahi laihin ta ne sai ka tai wajen boka da ya kalle ki ya ga dama ga kiga kamar ki sai ya ce ka san dama suna aiki da mi wayan mutun ne duk lokacin da ka zo wallahi aiki ne suke da wayanka da zaran ka zamanto kai mutum wayayye ne ba su iya maka komi sai a diba wayanka in an ga kai gaba-gaba ne wanda bai da wayo in an ga kega kiga kamar ki sai a ce to sai a ce wai a cikin kawayenki masu zuwa gidanki ko kuma ɗan aikin nan babu wata wadda take ita gata nan ba doguwa ba ba gajera ba wata gata nan kawai shikenan sai ki fara tunani gata nan ita ba katuwa ba ita ba siririya ba wallahi kanda ce wallahi ita ce wallahi akwai ta sai ya ce to ita ce shikenan kuma sai ta yarda wallahi haka ne shikenan to duk wanda ya gaskata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kafara, manzo Allah ya ce hakika ya kafirce mu bima unzila ala Muhammad, akan abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya gaskata abinda boka ya gaya mishi, manzo Allah ya ce ya kafirce, ya zama kafiri, ya bar musulunci. To kadiba kana bayan shi abinda ya shar. Amma anan wajen da muka ce in mutun yayi tai wajen boka, akwai malaman da suka ce in ka tahi ne dan ka tona mishi asiri babu matsala, in ka tai dan ka tona mishi asiri. Kamar yanda zaka ga akwai bokaye ɗan TikTok da sauransu, ana bani labarin wata wani boka ɗan TikTok wai shi istihara yake mu mutane, sai wata ta kira ta ce da Allah wane ba ni ɗan mintuna zan mishi magana, sai ta ce wallahi ranka ya dade boka, domin ban ce malam, ita ta ce malam ne, ranka ya dade boka, tace ciki gare ni kuma cikin nawa ne naji kamar dan, sai a hankali da Allah a duba mini a ga shin lahiya shi lau ko bai da lahiya, shikenan sai kashe, sai aka hasa ganin shi a kamera, ya danyi abubuwan shi ne abubuwan shi, sai bude kamera ya hito, sai ya ce wato ranki shi dade baiwa Allah kaza kaza, shi makareci ranki shi dade kaza kaza da sauransu, ai danki lahiya shi lau, ki kwantar da hankalinki, cikin ki yana nan lahiya lau, kada ki tada hankalinki kaza kaza, kawai tana sauraron shi. Sai da ya kare ta sabo wani ashar ta zage shi, ta ce makaryacin banza to banda ma aure banda ma ciki, kawai ka zo kana ka je ka koyi sana'a dan Allah kai sana'arka, ta ce mishi makaryacin banza, sai ta zage shi. To haka suke, kawai za su dibi dan waye wayen ka ne, wanda ya salla a bayan dan tsubu. Malam za ku yi taliki in kun zo za ku mana bayani akan shi, ban so in wannan insha Allah da karshe za a yi magana akan shi. To kaga wannan nau'i ne na shirka shi ma. Bayan shi kuma akwai wata shirka wadda take ita kuma boyayya, duk da ita karamar shirka ce amma dai a nisance ta, domin karamar shirka ita take kaiwa zuwa ga babbar. Menene abu na gaba? Shine me? Shine za ka ga mutane suna yin ibada dan wani riya kenan. Za ka yi sadaka, sai ka yi sadaka don 'yan unguwa su ce wallahi yana sadaka. Za ka yi wa'azi, sai ka zo kana wa'azi don 'yan unguwa su ce kai wallahi ya iya wa'azi, wallahi ka za ka, ba don Allah ka yi ba, duk guda ne ka yi riya, ka yi shirka ga Allah, ƙaramar shirka. Za ka yi sallah, ka yi sallah don mutane su ce wallahi wannan sallah asuba tun da sanyi ya shigo ba ta taɓa ratan shi, billahi lazi shi kuma dama haka yake so a yi taiwan shi. Wannan duk riya ce, shirka ce karama, ita ba ta fitar da mutum daga musulunci. Kamar amma tsoratarwa, manzo Allah ya ce akhwafu ma akhafu bikum, mafi tsoron abinda nike muku tsoro ku al'ummata, manzo Allah ya ce arriya'u, shine shirka karama, shine riya, shi yasa mu kiyaye shirka ce. Abu na gaba, abinda na manta ɗan uwa zan tsaya daga shi, shine shirkar da ƴan mata da samari suke yi, watakila har ma su ma musamman matan gida in an ji za a kara musu kishiya da sauransu, za a je a yi bita zaizai ko a yi kaza da sauransu. Za ka ga mutum ya je ya yi sihiri, ya yi ma wata magani wai dan mi dan ta yi ta bin shi ko wani abu makamanci haka, wannan duk shirka ce. Duk wanda yake irin wannan matukar bai tuba ba, to shi ne Allah madaukin sarki ya ce ya haramta aljanna a gare shi, ba zai taba shiga aljanna ba, bal kuma wuta zai tafi. Shi yasa Allah madaukin sarki ya kare mu. Shi yasa ya ku ƴan uwa musulmi, mu zamanto muna kokarin kiyaye tauhidin mu. Duk wani abu da ka sani na ibada, Allah kadai ake ma, kada kuma wani ya tsoratar da kai, kada wanda ya sake ya tsoratar da kai. Me yasa? Domin duk wanda ya tsoratar da kai kuma ka tsorata, to ka shiga uku, ka bar karantawa ta addinin musulunci, kayi tawakkuli ga Allah. Mutane da yawa zaka ga Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su akan addini ba dan komai ba, sai saboda yaqini da suka samu. Akan makalla dan ƙara minti biyu da Allah nan magana akan yaqini, shine duk wani wahala da kake ga muna shiga cikin wahala, mun shiga cikin kunci, bamu da yaqini ne. Duk wanda ya kudirce a zuciyar shi, tabbas Allah zai taimaka mishi, wallahi tallahi, inda ya kudirce da gaske yake a zuciyar shi, wallahi sai ya gani. Dukan mu ƙarya muke, bamu da gaskiya a cikin zuciyar mu ne. Zaka ji mutun yayi addu'a, ya Allah ka bani kaza, can sai ya ringa tunani kai anya kwa addu'an nan, anya kwa ta karbu, to alama da take nuna bata ma karbu bane ba dama. Sahabban manzo Allah da sun yi addu'a 100 bisa 100 suke yarda an kare, kuma sai kaga wannan abin ya same su. wallahi duk wanda yasa yarda da tawakkuli a cikin ran shi ya yarda da Allah wallahi zaka ga Allah madaukin sarki yayi ni ya taimaka mishi shi yasa zan bada misali da kaina wata rana wallahi lokacin muna école lokacin muna association islamique a wata école sai aka kira ni kafin a kira ni wata ran mun yi reunion mun yi shura sai aka ce duk wani member daga cikin mu zai bada 2000 saboda za a yi shirye wa'azi da sauransu muka ce ba matsala kawai nace insha Allah kahin ranar domin bai wuce kwana uku ko kwana hudu da aka sanya na manta kahin ranar nace insha Allah sai na samu 2000 din da na bada na sa a raina tabbas sai na samu wallahi ranai ina ta tunani ranar da ta zo ranar da za a bada tunda sai sai wani aboki na ya kira ni yace sun shirye musabaka a école kin su kuma suna so in zo in zamanto daga cikin jiri masu yin musabaka masu yaran musabaka in dai ban komi nace ba matsala sai na tayi har an sa ni cikin wata class na fara yi musu musabaka wallahi aka zo aka ce in tashi in koma waccan class din ina hazaune har mun fara da wasu aka ce in tashi in koma waccan class din ina komawa waccan class din zama nake da wuya sai wata yarinya ta taso wallahi ta zo ta bani 2000 tace mahaifiyarta ta bata tace duk malamin da yazo zai musu musabaka ta bashi wannan 2000 kin yasa ta cikin addu'a wallahi ina amsa abin da yazo mun akai kenan saboda na sa tabbas insha Allah sai na bada wannan to wallahi in kai yaqini Allah sai ya baka to baka da matsala amma zai ga muna shakka to ya ni yanzu duka aikin da nake duka nawa nake samu a wata shika 50 ne shika 50 a wata in kullum ina kashe jika jika kaza 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 kawai sai kaga ka shiga wata hayaniya da sauransu a ka samu yaqini a cikin ranka Allah zai taimake ka shikenan ka kare da fatan abin da na hudi daidai Allah madaukin sarki ya samu yi tarayya cikin lada inda nayi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta min subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum